A yanzu haka dai wata mummunar baraka ta kunno kai a tsakanin shugabannin jam'iyyar APC mai mulki a jihar Niger, Nigeria. Wasu daga cikin shugabannin jam'iyyar APC a jihar Niger ne suka rubuta wata takardar koki da ke nuna cewa shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Niger, Injiniya Muhammad Imam, ya yi kwana da wasu makudan kudaden jam'iyyar har kimanin naira miliyan 500. Al'amarin da ya sa shugaban jam'iyyar ta APC ya share wani lokaci mai tsawo yana amsa tambayoyi a gaban jami'an tsaro kafin daga bisani ya wuce gida da yammacin talatin nan. Idris Umali Mangbamba shi ne sakataren kuɗi na jam'iyyar ta APC a jihar Niger, kuma ɗaya daga cikin masu wannan ƙorafi.
To, mun dauka mataki saboda nini financial secretary na APC a Niger State, kuma ya kamata samu record na kuɗi da yana shigo party, kuɗi da ana kashe a party. To, tun da na zo chairman bai bani dama in samu wannan record din ba.
Amma me yasa bai baka dama ba? Ka tambaye shi.
Na tambaye shi, wai shi ne accounting officer na party din.
To su ma dai wasu daga cikin masu wannan korafin sun yi ƙarin haske akan lamarin.
Sunana Aliyu Adamu Baba na hannun dama, karami state auditor na APC a Niger. Tunda muka zo APC tun 2014 da aka yi first congress har rana ita yau, in na yi magana akan records in gidan nan ko in za a yi wani abu a bani record, ya ce ban isa ba.
Kamar nawa ne kuke zargin sun bata a hannunsa?
Gaskiya wannan kuɗi sun haura sama da miliyan 500.
Sunana Alhaji Mukarejo, state welfare na APC Niger State. Abun ya shafi kuɗi, kuɗin da ba kananan kuɗi ba, kuma kuɗin kuɗi sama da miliyan 500.
Kuke zargin shi chairman din ya haye?
Eh, muke zargin chairman din ya haye.
To amma shugaban jam'iyyar ta APC Injiniya Muhammad Imam ya ce wannan zargi ne wanda baya da tushe balle makama, domin kuwa babu shaidu da ke tabbatar da wannan zargin.
Ba su da wani shaida sun dero.
Yanzu me matsayin ka?
Madawan mu har mun riga mun mutu da su. Wanda suka ne ba ta mun suna dina ba su da. Wanda magana jami'a ne.
Su da gaske ne jami'an tsaron sun kira ka kai musu bayani ko?
Eh, mun musu bayani to ya za mu yi bayani.
Duk da yake dai har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto, gwamnatin jihar Niger bata ce komai ba akan wannan batu. To amma tuni masu sharhi ke alakanta batun da rashin cikakkiyar jituwar da ke akwai a tsakanin gwamnatin jihar Niger da kuma shugaban jam'iyyar ta APC na jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.